Taron wanda ya hada kwamandojin rundunonin kasashe biyar wato Nigeria, Niger, Chad, Cameroon da Jamhuriyar Benin da dai gefe masu ruwa da tsaki a sha'anin tafiyar da ayyukan rundunar hadin gwiwar MNGTF ya fara da nazarin halin da ake ciki dangane da yakin da dakarun waɗannan kasashe ke kafsawa da kungiyar Boko Haram a kewayen tafkin Chadi, kafin daga bisani a umarci mahalartan akan bukatar kara jan damara. Ambassador Mamman Nuhu shine sakataren zartarwar kungiyar kasashen CBLT.
Su shugabannin kasashen mu da suka taru a Najeriya ran 15 ga watan 12 na shekarar nan da ta wuce suka ce kowane wata uku mu zo mu taru a dubi yanayin tsaro na kasashen da ke gewaye da tafkin Chadi, mu gani aikin da ake yi shin ana cin nasara ko kuma ba a cin nasara. In ana cin nasara sai a ci gaba, in kuma ba a cin nasara menene ya faru don a gyara? Akwai gyara sai a yi.
To yanzu a zaman da kuka yi menene kuka fahimta?
A aiki dai yana tafiya daidai yadda ya kamata. Akwai yan wuraren da ya kamata a gyara, amma dai komai yana tafiya daidai yadda ya kamata. To an gaya mu kowa da kowa a ci gaba da ƙara ƙarfin gwiwa dai domin a ciwo nasara.
Da yake jawabin rufe taro, kwamandan rundunar askarawan Nijar Janar Ahmed Mohammed ya bayyana cewa yakin da muke ciki a yau abu ne da aka tilasta mana yinsa, domin an tsokano shi ne ba tare da wata kwakwarar hujja ba. To amma duk da haka ya zama dole mu dage don ganin mun yi galaba, kuma na yi imani ko ba jima ko ba dade za mu yi nasara, domin mu muna yi ne don kare martabobin kasashenmu sabanin abokan gaba wato Boko Haram da bata san zahirin abinda take yakin domin sa ba.
Le groupe terroriste Boko Haram, on ne sait même pas quelles sont les valeurs pour lesquelles il se bat si y en a.
Da dama daga cikin talakawa a kasashen yankin tafkin Chadi na da daurin kai a dangane da ainihin nasarorin da rundunar hadin gwiwar waɗannan kasashe ke cewa tana samu, a bisa la'akari da yadda ƴan ta'adda ke zazzafa kai hare-hare a wasu lokutan, lamarin da yasa ambassador Mamman Nuhu yiwa jama'a jawabin kwantar da hankali.
Ka san yaki da ƴan ta'adda fa ba abin da za a ce an kare ne an gama da shi gaba ɗaya ba, yana ɗaukar lokaci kwarai da gaske. Shi yasa suke ganin kamar abin da ya baya tafiya da sauri kamar yadda suke son ya tafi. Al'umma sai dai su ci gaba da haƙuri, su ɗan ba da lokaci, su sojoji suna nan suna aikinsu, insha Allahu za a ci nasara.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.